Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yawwa cikin safha ta 18. Fa'idan nan mun karanta ta ko fa'ida an karanta ta? Na auhina ilayka. Tambaya ta 41. Uzkur maratibul wahyi kama zakarha Ibn al-Qayyim. Ambaci matsayi mataki na wahayi kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ambace su. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa cikin Zadul Ma'ad, na farko nau'i mahalki ar-ru'ya as-sadiqa, mahalki na gaskiya, kama ja'a fi hadisi da Aisha as-sabi, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha wanda ya gabata cewa awwalu ma budda bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqa, farkon abin da aka fara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahalki na gaskiya, nau'in farko na mahalki na wannan wahayi kenan. Na biyu ma yalqihil malku fi ra'yihi, fi abinda mala'ika zai age hoshi cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalbihi, da zuciyar shi da ar-ra'u, da qalbi da daya ne, min ghairi an yarahu, ba tare da ya ga mala'ikan ba. Annabi ibn Mas'ud amsa daga Abdullah dan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruhal qudus, lalle mala'ika Jibrilu nafatha fi ru'yi, yayi tuhi a cikin zuciyata, allan tamuta nafsun, cewa babu wata rai da zata mutu hatta ta staka mila rizqa, har sai ta gama arzikinta. Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa ajmilu fi dalabi, ku kyautata nema. Rawahu Ibn Majah, Ibn Majah rawaito shi. Na uku, annahu kana tamassalu lahu al-maliku rajulan, mala'ika zai zo mishi a siffa ta mutum, kama fi hadisi Ibn hadisi Umar, kamar yadda zai zo a hadisin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, yace mishi, a tadri man sa'il, ka san waye mai tambayan nan? Qultu, yace Allahu wa rasuluhu a'lam, yace fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum umuri dinikum, Jibril ne yazo yake karantar da ku sha'anin addininku. Na hudu, annahu kana yati fi misali salatul jarsi, ya kasance yana zo mishi kamar sautin qaraurawa, wa huwa ashadduhu alaihi, shi yafi tsanani a gare shi. Ana Aisha radiyallahu anha qalat, take cewa innal Haris ibn Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haris ibn Hisham ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yati kal wahyi, faqa ya wahayi yake zo maka? Faqala, sai yace, a hayanin wani lokaci ya atini yana zo mini misali salsalatul jarsi, kamar ƙara ta wannan majaujawa, wa huwa ashadduhu alayya, shi yafi tsanani a gare ni, fayufsimu anni, sai ya yanke a gare ni shi wahayin nan. Yace wa qad wa'aytu ma qala, haqiqa na har da ce abin da ya faɗa. Sahih al-Bukhari. Salsalatul jarsi, as-salsala fil asli, shine sautu wuqul hadidi ala ba'din, karan karhe in an gama shi bangaren shi ga bangare, karhe ne a buga shi, bisa karhe shi ake cewa salsala. Summa udlika ala kulli sautin lahu danin, sannan sai yake idlakin shi ga duk wani sautin da yake da kara. Wa huwa ashadduhu alayya, da yace yafi tsanani. Qala al-Hafiz, Hafiz yake cewa yufhamu minhu anna al-wahyi kulluhu shadid, anan za a fahimci cewa wahayi dukkan shi yana da tsanani, kamar da Allah ya ce mishi na sanu ki alaika qawlan saqila, lakin hazihi siffa ashadduha, sai dai ita wannan siffa ita ta fi tsanani. Fa yafsimu anni, shi ne yuqli'u anni, sai wahayin ya yanki, wa yatajalla ma ya gashani, abinda ya lulluban muni sai ya kauce. Na biyar, kalamullahi lahu minhu ila bila wasila, ya kasance Allah ya yi zance da Annabin sallallahu alaihi wasallam ba tare da wasila, ba tare da turo kowa ba, kama tamma zalika, kamar yadda haka ya gabata, ya tabbata fil isra'i, cikin isra'i, wal mi'raji, da mi'raji, haisu farda alaihi wa ala ummatihi salawatul khams, inda aka faranta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da al'umma shi salloli guda biyar, wa taraddada alaihi fi zalika, yake kai kawo ita zuwa da zawa iddatu marra, so diyawa, yas'aluhu takhfif, yana tambaya Allah sassautawa, wa kana zalika bi irshad Musa alayhi salam, kuma wannan da nunin Annabi Musa, kamar yadda ya zo a hadisin Isra'i. Wannan su ne nau'i guda biyar da yadda wahayi yake zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na 42, uzkur marahilud da'wa khilal hayatir rasul, ambaci matakai na da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwar Annabi gaba daya. Al marhalal ula, marhala ta farko, mataki na farko, ad-da'watu sirran, da'awa a boye, wastamarra salasu sinina, idan na shekara uku aka yi ana yin ta a boye a Makka. Almarhala saniya, marhala ta biyu, ad-da'watu jaharam, da'awa a bayyane, wastamarrat baqiyatu hayati sallallahu alaihi wasallam, wannan kuwa ya ci gaba sauran rayuwar Annabi har zuwa barin shi duniya. Na 42, uzkur man awwal man aslama, ambaci waye farkon wanda ya musulunta. من النساء خديجة بنت خويلد daga cikin mata ita ce Khadija bint Khuwailid horkon da ta karbi musulunci min ar-rijal daga cikin maza kuma Abu Bakar Siddiq ashu qala lahu Umar ta yadda Umar yake ce mishi qala sallallahu li Umar kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Umar inna Allah ba'asani ilaykum lalle Allah ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kazabtum kazabta kuka ce mini kai ƙarya yana nihin al'umma wancan lokacin da Allah ya aiko shi cikin su wa qala abubakar abubakar yace mini sadaqta kai gaskiya abubakar bai ja ba farkon karin farko da aka kawo mishi da annabi ya fuskance shi da awace kai gaskiya wa qala huwa annabi inda makhtira khalifati lil muslimina shi kanshi abubakar yake wada lokacin da aka zabe shi a matsayin khalifa na musulmi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yace alastu ahaqqun nasi bi hashim bani bane wanda ya cancanta da khalifanci alastu awwalu man aslam shin bani bane farkon wanda ya musulunta kashi ya fada da kanshi sunan Tirmidhi ya hudu hadis wa mimma yadullu ala qadami islam abubakar da daga cikin abin da ke nuna gabatar musuluncin abubakar qaulu ammar ammar da yake cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu abudin ba kowa ke tare da shi sai bayu guda biyar kadai wa mar'atani da mata biyu wa abubakar da abubakar na gansu a da'awar da su kadai ne wannan wanda suke tare da ita wa qad ittafaqa al-jumhur jumhurun malami sun yi ittifaki ala anna abubakarin awwalu man aslama min ar-rijal cewa abubakar shine farkon wanda ya musulunta cikin maza wa min as-sibyani a cikin yara kanana kuma ali ibn abi talib shine farkon wanda ya musulunta aslama ya musulunta wa umruhu 10 sanin shayana ran shekara 10 kama raji hazalikal hafiz ibn hajar kama yadda hafiz ibn hajar ya rinjais wa min al-mawali daga cikin bayu kuma zaid ibn sabit وفي قول عمار السابق اجيكم مغانا عمار wadda ta gabata cewa illa khamsatu abudin sai bayu guda biyar qala al-hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar ke cewa illa abdullah al-abudu kai ce al-abudu bayin hum sune bilal da zaid ibn harisa da amir ibn fuhaira tambaya ta 44 hal warqa ibn nawfal min as-sabiqin shin warqa ibn nawfal yana daga cikin na gaba gaba wanda suka riga ala yace na'am haka ne fa qarsa riqa bi nubuwati muhammad sallallahu alaihi wasallam haisu qala ya gaskata annabicin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yace ya laitani fiha kaico na a ce a cikin tamana ranakun da awa jaza an ina qato hina yakhruju qamka lokacin da mutanen ka su hudda ka yace wa in yudrikni yawmuka idan ranakun ka sun same ni na manzanci an surka nasaran mu'azzaran zan taimaka maka taimako mai karhi qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusubu warqa kada ku zagi warqa ma'ana ka ku gaya mishi ta muguwan magana fa inni ra'aytu lahu jannatun aw jannatayn dan na ga yana da aljanna guda ko aljanna bi tashi ce mustadrikul hakim saboda ya musulunta da manzancin bai sami lokacin shi ba wa qala aidan yake cewa qad ra'aytu fara'aytu alaihi siyabun bid na ganshi tabbas a aljanna kuma na ganshi da fararen kaya wanda ahmad ya hudu hadisi na gaba yace uzkur ba'du man aslama ala yadi abubakar ambaci wasu wanda suka musulunta a hannun abubakar wanda abubakar ya musuluntar da su tunda shi ya shine farkon wanda ya musulunta kuma shi ma ya ci gaba da da'awa usman ibn affan a wajen shi ya musulunta da zubair ibn al-awwam da abdurrahman ibn auf da sa'd ibn abi waqas da talha ibn ubaydullah hal fi hadha fadl abubakar wa annahu awwal da'iyatin ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai cewa farala da fifiko na abubakar kuma da koi bayanin cewa shine farkon mai da'awa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu bayanin fadl da'awa ila Allah bayanin kira farala kira zuwa ga Allah wa fadl man yahdillahu ala yadayhi fardan aw afrad da faralan wanda Allah ya shiryar da mutum daya ko kuma jama'a a hannun shi ko daidai kuma mutane a hannun shi uzkur ba'du sabiqina ila al-islam ambaci wasu daga cikin wanda sune farko harkon musulunci ciki akwai sa'ad ibn abi waqas fa qad ja'a fi riwaya sahiha annahu baqiya usbu'an ya tsaya sati guda yake cewa salisu muslim shine na uku musulunta da zubair ibn al-awwam da abdullah ibn mas'ud da ammar ibn yasir da bilal ibn rabah faqala ammar faqad qala ammar ammar yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu abudin ba kowa ke tare da shi sai bayu biyar wa mar'atani da mata biyu wa abubakar da abubakar wa qala ibn mas'ud abdullah dan mas'ud yake cewa awwalu man aslama islamuhu sab'a farkon wanda suka musulunta sune guda bakwai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai da'awar da Abu Bakar da Ammar wa ummuhu Sumayya da ma'aihiya Ammar ita ce Sumayya wa Suhaib da Suhaib wa Bilal kuma Sumayya ita ce farkon shahidiya a musulunci wa Bilal da Bilal da Miqdad musnadu Ahmad ya rawaito shi. Amr ibn Absa yake cewa falaqad ra'aytuni izza karabi'ul islam, shi ma na cikin wanda suka musulunta farko yace hakika naga kaina ina ni ne na hudun musulunci. Fa fi fataratin wajiza a cikin wani dan lokaci takaitacce wasal adadul lazina sabaqu ila alislam, adadin wanda suka yi rigaye zuwa ga musulunci ya kai min budunu quraisha a cikin kabilar quraisha wa aksar min 40 na faran sama da mutum 40. Mal hikmatu fi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bada bi da'awatihi sirran, menene hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da da'awar shi a sirrance a boye? Na farko addu'awar ta sirriya fursatin ila tarbiyya, da'awa a boye wata dama ce ta tarbiyya wata kawin gur kuma kawwana mutane wa marhalatul li'idadil mu'min, kuma yadda za a tanadi mummunai hatta yashtaddu da'awduhum har yadda tanadin su yayi ƙarfi, dan saboda inda ga fara kan karo suka fara kahure suna ƙarya ta gaba da wa taqwa ala hamrul bala'i nufusuhum, kuma ran su ya rika dauki nauyin daukan duk wani bala'in da zai zo ba. Li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'ahum bidinillahi arifunahu, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da addinin da basu san da shi ba. Wa bi amrin lam ya'rifuhu, da wani lamarin da basu saba da shi ba. Falau annahu wajahahum bihi, da a ce ya fuskance shi rasuli awwal wahala a farkon karo, la halu bainahu wa bainal ittisali bin nas, da zasu hana shi gamuwa da mutane. Wa lam yumkinuhu min tablighi da'awati, ba zasu bar shi dama bai isar da da'awar shi. وهنا اذا لم يتوفر له فرصه الاتقاء بمن امن به ليعلمهم, تو ان akai haka ko bazai samu damar gamuwa da wanda suka yi imani da shi bai karantar da su. Wai faqihum fi din, ya karantar da su cikin addini. Wai rabbihum at-tarbiyah allati tu'ahiluhum, kuma ya tarbiyantar da su tarbiyar da tu'ahiluhum za ta cancantar da su linnuhud dan zabura bil abida wahala ad-dakhami mai kabri allati yantaziruhum, wadda take jiran su dan tabbasa ko wahala mai tsanani wadda take zawwa gaba. To in ya karantar da su ya nuna musu yadda da'awar take haka ta gada, zai su ji babu wahala in ta zo. Na biyu ta'alimul lidduat, cikin da'awa ta sirri akwai karantar da masu da'awa. Wa irshadul lahum, kuma akwai shiryar da su fi kulli zamanin wa makan, cikin kowane zamani a kuma kowane guri. Ila mashru'iyatil akhz bil haida, akan alqabun lamari albat sanni da kaffa wala asbabu zahira, da sababa na zahiri kan wani ya je ma wasu kiristoci ko wasu yan tsahi da sunan cewa ya musu da'awa ya musuluntar da su, ya ce kai tsaye zai bayyana musu cewa ku amsa abinda kuke kai banna ne, ya buda musu wuta ta yadda gaba ɗaya za a rasa a bi su da sannu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da sannu a ƙasa nan ya isa ga yawa inda tambaya ke na shi ne. Alaikum salam. Eh, in ya rasu, idan mutum ya rasu abinda yake kan da